Babban komandan rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Ibrahim Attahiru ya yi ƙarin bayani.
The 40 days ultimatum given to the charter is concomitant task to the overall objectives for which the charter stands here to achieve.
Wannan wa'adin kwanaki 40 da aka baiwa wannan runduna wani nauyi ne mai gudana don tabbatar da samun nasarar wannan aiki. Wannan runduna ta Operation Lafiya Dole za ta ci gaba da dakile kazarkazarkun Boko Haram. Abinda hakan ke nufi shine kamo madugun Boko Haram Abubakar Shekau daɗin gushi ne akan kudirin da ake son cimmawa. Wa'adin kwanaki 40 wani abin da ka iya zaburarwa ne, amma hakan ba na nufin don wa'adin ya cika ba kamo shi ba gazawa ne. Za mu sake sabunta wannan wa'adi kuma kamo shi a duk inda yake.
We will renew other 40 days and we'll go after him and get him.
So wani afisa a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya, Aliko Irashid Harun, masanin tsaro ne.
Ba abin da ake kira secrecy, wato a yaƙi kenan. Tun kwanakin ba na yi magana akan cewa ai information management duk wani abin da ya kamata a yi na yaƙi da ƴan ta'adda, information management is the key. Ba komai da ya kamata sojoji fito suna faɗa ma duniya ai ga sabon salon yaƙi da suka ɗauka ba. In ka duba lokacin da America da wasu manyan ƙasashen duniya suka yi planning a da su farmakin ma Usama bin Laden, an kai wajen shekara 6 ana planning din, amma kuma ba faɗa ma duniya ga abin da ake ba. Sai random kuma wannan gidan nashi jaran mikiya suka kama shi, sannan duniya ta sani cewa ga abin da America take planning akai. Ga lamuran da suke faruwa irin su Afghanistan, irin su Somalia da kuma irin su Syria. Ba za ka ga sojoji ko jami'an tsaro sun fito sun faɗa ma duniya cewa ai ga sabon salon yakin da suke niyan yi akan wayannan ƴan ta'addan ba.
To ko me ya kamata sojin Najeriya a halin yanzu?
Ya kamata su maintain secrecy a duk wani operation da ya kamata su yi, kuma ya kamata information management din nan fakar ai wasa da shi. Ai faifayin da shi kawai ya fito jiya yana faɗa ma duniya cewa su sojojin ma ba san abin da suke yi ba. Saboda me? Saboda sun fito sun faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 su kama shi, kuma gashi abin bai yi ba.
Aliko Irashid Harun, tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.